Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya an kuma sha ruwa lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 31 ga watan Maris na shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin fara hako mai na farko a jihar Nasarawa. Gwamnan jihar Abdullahi Sule ya bayyana irin canjin rayuwa da aikin zai haifar ga jihar da ma kasar baki daya.
Yawancin mannan da ake hakowa ake samu suna Najar danka ne. To kar Allah nuna mana da irin wannan ranar amma in yaki yanzu ya zo hawar wuri kamar Najar danka a ga Najeriya ba ta da wayan sura ne kenan da zata yi.
Majalisar kula da samar da kyakkyawan yanayin kasuwanci ta Najeriya ta sanya saffoto a jerin jihohi uku da ke kan gaba wajen sauƙaƙa yanayin kasuwanci a Najeriya a daidai lokacin da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta haska jihar a zaman mafi talauci a Najeriya. A fagen siyasa kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana yin afuwa da tsage hukuncin dakatarwa da ta yi wa wasu manyan jami'anta. Za mu kawo muku labaran wasanni kana da tsarabar mota watan Ramadan. To amma kafin duk waɗannan ga Zahra da labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Masu taimakawa alkali a birnin New York sun kada kuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kudin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Labarin ya bayyana ne da yammacin jiya Alhamis, inda mai shigar da kara na Manhattan Alvin Bragg ya tuhumi tsohon shugaban Amurka Trump. Kudin toshiyar bakin da ake zargin Trump ya baiwa tsohuwar jaruman fina-finan batsa Stormy Daniels, wacce ta ce ta karɓi kudin ne don ta rufe bakinta game da saduwa da ta yi da Trump. Tsohon mai shigar da kara na tarayya Nima Rahmani ya ce, "Duniya na ganin faruwar wani abin tarihi. Wannan shi ne karo na farko da aka tuhumi tsohon shugaban ƙasa da aikata wani laifi." A wani sako da ya wallafa a yanar gizo, Trump ya kira matakin da zalunci a siyasa da katsalandan a zaɓe. Tsohon ɗan wasan na kasassu na Paralympic Oscar Pistorius zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da hukumar yin afuwa a Afirka ta Kudu ta ki amincewa da buƙatarsa na sake shi da wuri. Tun a shekarar 2016 ne ake tsare da Pistorius a gidan yari bisa laifin kashe budurwarsa Reeva Steenkamp. Da yake zantawa da manema labarai a yau Juma'a, kakakin gidan gyara halinka na Afirka ta Kudu Simbao Numalo ya ce kwamitin yin afuwa sun samu ƙarin haske daga kotun kolin Afirka ta Kudu cewa Pistorius bai cika ƙarancin lokacin da ake buƙata ba don samun cancantar da za a sake shi. Numalo ya ce Pistorius na iya sake neman a yi masa afuwa a watan Agusta na shekarar 2024. A Afirka ta Kudu, fursunoni sun cancanta a yi musu afuwa da zarar sun cika akalla rabin hukuncin da aka yanke musu. An samu Pistorius da laifin kisan Steenkamp a ranar 14 ga watan Fabrairun shekarar 2013, inda ya harbe ta a kofar banɗaki a gidansa. Masana harkokin kare haƙƙin bil'adama sun yi gargaɗin cewa rikicin da ake ci gaba da yi a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya dabaibaye ƙasar, tare da cin zarafi da kuma ƙuncin rayuwa wanda ba zai ƙare ba har sai an kawo ƙarshen faɗan. Masanan da ke cikin waɗanda suka yi wani nazari mai zurfi kan halin da ake ciki a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, wanda ya shafi 'yancin kare haƙƙin ɗan adam a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis, sun nuna rashin jin daɗinsu kan yadda lamarin ke ƙara taɓarɓarewa, tare da kwambayan 'yancin siyasa da na jama'a da ƙaruwar cin zarafi da ke da alaƙa da rikicin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashe-tashen hankula da amfani da makami ya tilastawa fiye da mutane miliyan 6 a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo kauracewa gidajensu. Lamarin da ya zama mafi muni na yawan yan gudun hijira a lahiyar Afrika. Volker Turk, babban jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, yayi gargaɗin cewa yanayin yana haifar da tabarbarewa al'amura, yayin da tashe-tashen hankulan ƙungiyoyi da ke ɗauke da makami ke ƙara ta'azzara, musamman a lardunan Ituri a arewacin Kivu da ke gabashin ƙasar. Yace an kashe akalla mutane 1,338 da suka hada da yara 700 a lardunan gabas. An shirya yin jana'izar mutane 6 da aka kashe a harin da aka kai a wata makaranta a wannan makon a birnin Nashville, a daidai lokacin da birnin da ke cikin alhini da juyayin waɗanda suka mutu sakamakon mummunan harin. ‘Yan sanda sun ce an kashe mutane 3 da ɗalibai 3 ‘yan shekaru 9. Yayin harin a ranar Litinin a makarantar The Covenant. Sabbin bayanai masu sosa zuciya sun ci gaba da fitowa game da rayuwar mutane 3 da ɗaliban 3 ‘yan shekaru 9 da ‘yan sanda suka ce an kashe su yayin harbi da bindiga. A yau Juma'a, jami'ai a Indiya sun bayyana cewa akalla mutane 35 ne suka mutu yayin da murfin wata rijiya ya rufta a wani katafaren ginin ibada da ke jihar Madhya Pradesh. Mutane 16 ne suka jikkata, kuma ba a gano mutum ko ɗaya ba. Shivraj Singh Chauhan, babban ministan jihar Madhya Pradesh, ya ce tsohuwar matattakalar da aka gina a cikin rijiyar ba za ta iya jurewa nauyin tarin jama'a da ke kai ba, shi ya sa ta rufta.
Zara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da rijiyar farko ta fara hakomai a jihar Nasarawa da ke arewacin ƙasar. Shugaba Buhari dai ya jaddada gudunmuwar da aikin zai bayar wajen haɓaka tattalin arziki ga al'ummar jihar da ƙasar baki ɗaya. Akan haka, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule.
Na farko dai, su mutanen jihar Nasarawa tukuna hanya ne da za a kawo na ɗaukan mutane aiki. Harkokin arziki zai bunƙasa saboda arziki zai zo. Waɗannan manyan kamfanoni za su zo, za su sa jarinsu, motoci za su rinka shigowa suna kwasan kaya, mutane za su samu aiki, tattalin arziki zai tashi. Wani zai zo dan filin shi ne zai sayar, ya gina gidaje, ya samu masu haya da sauransu. So maganar da ya tattalin arziki, wannan babu shakka za a samu cigaban wannan. Ko jiya da muka tafi wani abin mamaki, kaga dai yanzu an fara aikin kenan, amma ni da Tanko Almakura tsohon gwamnanmu muna cikin mota, ina nuna mun waɗansu wanda suke aiki yanzu haka a RIC din, waɗanda ‘ya’yanmu ne na Obi da Asakin, kaga an fara ɗaukan mutanenmu kenan aikin. To wannan ya faranta mai dai abin da nake so ni in gani kenan. Sannan mutanenmu za su samu experience na irin wannan aikin, saboda nan gaban aka buɗe ta wani waje, kaga za su iya tafiya su yi ayyuka a can. To sun samu ilimin abin, so an samu wannan na biyu. Kudade da za su rinka shigo mu jihar Nasarawa, kaga dole za su karu, saboda ko da ta tun fasan derivation da ake bayarwa da doka ta ce a bayar, to kaga za su karu. Don haka gwamnatin da za ta zama a kan gado za ta samu kudade fiye da inda ake samu yau. Don haka za ta iya taimakawa mutane da ayyuka na waɗannan abubuwa da suke kan gaba na maganar mai. Bayan wannan akwai security tukuna na ƙasar nan baki ɗaya. Yanzu yawancin mannan da ake haƙowa ake samu suna Niger Delta ne. To kar Allah nuna mana da irin wannan ranar, amma in yaƙi yanzu ya zo a wuri kamar Niger Delta, kaga Najeriya ba ta da wayansu wurare kenan da za ta yi. To saboda haka idan akwai mai a arewacin Najeriya, shi yasa nake cewa Najeriya wannan riba ne ga Najeriya baki ɗaya, ba ma maganan jihar Nasarawa ba ko arewacin Najeriya. Saboda yanzu wani abu ya faru ba a iya ɗauko mai daga Niger Delta, to ya za a yi kenan a arewacin Najeriya. To amma haga idan akwai a nan, to ko me zai faru kaga za ya diban mai daga nan a kawo shi arewacin Najeriya za ya diba daga nan kuma a koma da shi kudancin Najeriya
shin bayan wadatuwar man da za a samu a sassa daban da wannan Najeriya shin wannan zai soke farashin shi ya zama an yi rangwame kansa fiye da yadda ake gani yanzu kuma ka auna da cewar ana tunanin janye tallafin da gwamnati take badawa bangaren mai na Najeriya wanda ya zama babban lalura hanyar kamar hasarar kudade na kasa wanda gwamnatoci daban-daban sun koka amma gwamnatin ta shugaba Buhari tana cewa za ta janye wannan tallafin kafin sabon gwamnati ta shigo
inda muke shigowa da mai daga waje yanzu har gwamnati take bada wani rangwame wannan ya kare ma kenan kai yanzu ba za a sake yi ba kenan saboda yanzu dalilin da muke yin wannan dan ba mu da man ne a Najeriya shi yasa muke shigowa da shi daga waje to amma yanzu in muna da shi a nan kaga ba amfanin a shigo da shi daga waje to amma ba haka ba idan yanzu komai za a yi ne a Najeriya kayi mai dinnan a Gombe ko a Nasarawa an yi refining din shi a Gombe ko a Nasarawa an dauka kawai daga mota kaga duk wayannan kudaden asara da yawa da aka tara duk ba za su zama ba su kenan to din haka kaga kudin mai inda gwamnati suna da tausayi lokacin ba za ta duba farashin duniya ba sai ta tausaya wa mutane sai a sayar da shi a farashin da aka yi shi
gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule kenan a tattaunawar su da wakilinmu Umar Faruk Musa to a Najeriya majalisar kula da samar da kyakkyawan yanayin haɓaka kasuwanci ta fadar shugaban kasa ta ayyana jihohin Gombe da Sokoto da Jigawa a zaman jihohin da ke kan gaba wajen sauƙaƙa yanayin kasuwanci a ƙasar rahoton da majalisar ta fitar na shekarar nan ta 2023 ya nuna cewa jihar Gombe ita ce ke kan gaba da maki 7.15 sai jihar Sokoto ta biyu da maki 6.88 yayin da Jigawa take ta uku da maki 6.79 wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya tattauna da kwamishinan kasuwanci masana'antu da saka jari na jihar Abdullahi Yusuf Hausawa dangane da saka Sokoto a cikin wannan rukunin duk da cewa hukumar kididdiga ta Najeriya ta ayyana jihar Sokoto a zama mafi talauci a Najeriya
kamar yadda muka sani na farko a kaida ta kasuwanci baka kasuwanci dole akwai kananan masana'antu wanda yake kuma ita wannan ma'aikata tana kula da yi musu certificate a baka dama izini na kaje kai kasuwanci haka mun sauƙaƙa wannan wanda yake kusan cikin awa 24 kana iya samun certificate ɗinka ta kamfani haka kuma mai girma gwamnati ya hito da bada wurare na masana'antu ne do yan jiha waɗanda suke son su yi kamfani kuma ana ba su hili kyauta kuma ana ba su tallafi na kuɗi wannan ya sauƙaƙa wannan haka ƙananan 'yan kasuwa ana tallafa musu da kuɗaɗe ana tallafa musu da kuɗaɗe na jari wanda yake wannan ya sauƙaƙa ƙwarai da gaske kuma har ya jawo hankalin wasu 'yan kasuwa manyan 'yan kasuwa suka shigo a cikin wannan jiha suna kulla harkoki na kasuwanci so wannan kusan sai dai magana yi ma Allah guda ya kamar da nice kuma alhamdulillahi akwai wurare da dama waɗanda yake kusan yanzu jihar Sokoto tana cikin wuraren da adda sauki na kasuwanci despite the insecurity da muke da shi amma dai alhamdulillahi tana gani mutane daga Niger daga Ghana daga Cote d'Ivoire da wasu wurare da dama har irin Dubai irin yan China da sauran su suna sha'awar su zo jihar Sokoto su yi harka na kasuwanci akwai wasu dokoki waɗanda da suna tsaurarawa ga harka kasuwanci wanda yake kuma alhamdulillahi yanzu kusan waɗannan ka'idodin an sassauta ma al'umma su kuma mun raba billions of naira ga yan kasuwa manya da ƙanana domin kuma bashi ne wanda yake bai da ruwa an samu lasin na hada na haƙo ma'adanai da sauran su kusan muna da lasin 30 wanda aka riga aka samu a jihar Sokoto
wani abin mamaki shine akwai hukumar kididdiga ta yi tafiyar da rahoto cewa Sokoto ita ce jiha mafi talauci sannan kuma ga wani kwamiti ya ce Sokoto tana cikin ta biyu jihohin da aka samu da kyawun yanayi na kasuwanci ya za a kwatanta waɗannan maganganun guda biyu
so wannan abin da zan ɗauka na farko dai jihar Sokoto ba ma cikin talauci alhamdulillah kusan jihar Sokoto jiha ce ta noma kuma wannan gwamnati tana taimakawa ta ɓangaren noma ƙwarai da gaske kuma akwai masana'antu ne game da ni ce an samu cigaba na harkar kasuwanci ƙwarai da gaske amma idan mutum in the other way kai duba da kila irin almajiran da ake gani suna barkanta a cikin rayuwa a cikin gari ana iya cewa eh akwai talauci wadanda yake kuma abinda shi mai harsashe kamata yayi nazari kuma ya sani cewa mahiwa kashi 95 cikin 100 na almajiran nan ba ƴan Najeriya bane wasu suna zuwa ne daga Niger domin irin arzikin da Allah ya muna su moro da wannan arziki su karo da shi domin mutanen mu mutane ne da ke muna considering harka ta addini kuma muna tausaya mu waɗannan harka ta almajiran wasu kuma ƴan gudun hijira ne wasu daga Zamfara wasu daga irin cikin Niger da sauraken su amma dai alhamdulillah jihar Sokoto ba mu cikin talauci ba mu cikin rashin ilimi duk waɗanda abubuwa da ake fada alhamdulillah gaskiya jihar Sokoto alhamdulillah zaka ga mutanen mu na karkara manoman kankana ne manoman albasa manoman shinkafa gero dawa da sauraken su ana noma kuma ana sayar ana wasu harkoki da sauraken su so kusan ba inda zaka ga mutanen mu zaune ga banza ba ce mutum bai da sana'a yi ko kuma bai da wani abu ne to duk wanda adda harkar yi ko ka yana kasuwanci wani yana noma wani yana kanikanci wani dai zai bane da sarakin su duk mutum wanda adda harkar yi yayi kake iya zuwa nemo ya samu ya nemo ya samu ya taimaka musu baka ci yana cikin talauci amma dai in an ce bamu da dalloniya su wannan manya da bamu da dalloniya su na sha irin su Dangote irin su Aliko Dangote irin su Oyeto Dola da sauraken su to wannan na yadda da wannan
Kwamishinan kasuwanci masana'antu da sakajari na jihar Sokoto kenan Abdullahi Yusuf Hausawa a zantawarsa da Muhammad Nasir. To a fagen siyasa kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana yin afuwa da dage hukuncin dakatarwa da ta yi wa tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shema da takwaransa na jihar Ekiti Ayodele Fayos da kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya Ayim Fayos Ayim. Tare kuma da janye umarnin da aka baiwa gwamnan jihar Benue Samuel Otom ne ya bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa jam'iyyar ta dakatar da su ne bayan kammala zaben gwamnoni bisa zargin sun aikata abubuwan da suka saba dokokin jam'iyyar to sai dai daga bisani jam'iyyar ta dauki matakin baya-bayan nan ne a kokarinta na dinke babbar wato daddiyar barakar da ke addabar jam'iyyar a gargashin sabon mukaddashin shugabanta Umar Damagun na zanta da daya daga cikin yan kwamitin zartarwa na jam'iyyar sanata Umaru Tsauri dangane da wannan matakin
jam'iyyar PDP ita ce kadai jam'iyyar siyasa a Afirka wadda ta tsaya da suka hunta babu canji tunda aka yi ta take-take saboda haka liktin cikin gida ya kan sami jam'iyyar siyasa a kowane lokaci wannan ba sawa abu bane ba ya samu jam'iyyar PDP a lokacin da aka yi zaɓe an samu su ƴaƴanta da laifuka kuma an daga babban sanda daga baya kuma ba a buga ba aka dauke don haka wancan suspension da aka yi an yi shi ne bisa zargi an duba wannan dakatawa da aka musu an ga cewa to shi ba da bincike ba a tage dakatawar har sai lokacin da aka ga bincike sannan sai a cigaba da abin da ya kamata a yi
yanzu irin gwamnati
mutanen da kai da wanda kai da din manyan mutane ne jigajigai a cikin jam'iyyar PDP ba mai son ya rasa mutum ko da a cikin jam'iyya ko da karmi ne balle babba
yawa kana wannan magana irin abubuwan da jam'iyyar PDP ke fama da shi kenan tun kafin a gudanar da zabe wanda mutane da dama sun yi hasashen cewa muddin ba dinke wannan baraka ba to ta yi jam'iyyar ta samu matsala a zaben da ya gabata to sai kuma gashi haka in ta zo baka ganin AH kamar an makara wurin gudanar da irin wannan dinke baraka din ta cikin gida wadda ta riga ta
fara ita wannan magana ita haka ita ce magana da kila wanda baya cikin tsarin zai sani ko kuma zai dauka haka ne amma kwama calar da aka yi a Najeriya aka kira su zabe wannan mutum duk da ke dan Najeriya wanda yake ko dan APC ne shi wanda ya zabe ya kamata ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wancan rikicin cikin gida na PDP bai shahi wannan zaben ba wannan shine ko abun da mai da mutane amma kada aka alakanta wancan abun da challenge zama samu a cikin jam'iyyar PDP da wannan zaben don zaben da aka yi ba zabe bane kwamacala ce
wasu ana zargin cewa
shine abin da aka yi
wasu ana zargin saboda sun goye bayan wani dan takara wanda ba na jam'iyyar PDP ba musamman a zaben gwamnati watakila shi yasa kuke shi yasa aka ga kamar sun yi abubuwan da suka saba ma jam'iyya idan ka dubi kasashen da suka ci gaba suna haka nan mutum yana cikin jam'iyya amma sai ya fadi cewa dan takarar shi na jam'iyyar da jam'iyyar shi ta tsaida baya da ra'ayi da shi don haka zai bi dan takarar wata jam'iyya me yasa bai zama laifi a wasu kasashe ba sai a Najeriya irin wannan abu ya zama abin da ake kira antipathy sai a hukunta mutum akan shi
bayan na kada kai magana ka kwatanta demokradiyyar Najeriya da inda kake yanzu nan inda kake ana ta san mu shekara 300 nan Allah ta ga ta san mu shekara 25 akwai dan siyasar jeho qur'a akwai dan siyasar jam'iyya dan siyasar jeho qur'a shine ke cewa ya zabi dan takara dan siyasar jam'iyya kowa aka tsaida jam'iyyar shi ko kunan ko zaba jam'iyyar ka indai kai zaka jeho qur'a baka da jam'iyya saboda kan wanda duk ya isa wanda su waɗannan mutanen sun isa a ce su ɗan siyasar jam'iyya ne ba ɗan siyasar jeho qur'a ba don haka in sun ce sun yanke hukunci sun zabi wani dan jam'iyya da aka san jam'iyyar su to sun yi abun da ake cewa antipathy antipathy kuma an yi shi an san matakan da ake dauka a ladabtar da wanda ya yi shi wannan shine abun da aka yanke hukunci akai
to yanzu a ƙarshe sanata akwai wani mataki da ita jam'iyyar take dauka domin ganin dai ta magance ire-iren waɗannan matsalolin da suka dabaibaye ta a halin yanzu
shine abun da yasa aka daga wancan suspension da aka yi waɗannan mutane kuma za a ci gaba da bincike kuma an nada committee na wanda zai sasanta dukkan wasu matsaloli waɗanda suka yi laifi su bada hakuri waɗanda aka yi laifi su yi hakuri da su yi abun da aka nema gare su
Sanata Umaru Tsauri daya daga cikin yan committee zartarwa na jam'iyyar PDP a Najeriya to kada manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya ziyartar shafukan mu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Karin kotun kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru da gaban sahana ya yi wa masu taka leda na tsingina kasar jamhuriyar Kamaru gidanye su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar karawa kulabin indomitable silayen na kasar jamhuriyar Kamaru karfi amma sabon malamin kwallon kafan ya ke dauko dan wasa ko guda daya daga cikin masana'ar taka leda na kulabin PWD na Birnin Baminda kasancewar su ne suka dauki kofin kalubale na kasar jamhuriyar Kamaru na shekarar 2022 nan wannan ne yasa na yi hira da tsohon ɗan takarda na kasar jamhuriyar Kamaru Abubakar Jibrin domin ya mini bayani kan yadda ake tantance waɗanda za a kara a cikin kulubin kasar baya da hirar ta mu ta kaya
ina tare da tsohon ɗan takarda a kasar jamhuriyar Kamaru Abubakar Jibrin Abubakar Jibrin barka
barka dai mallam Awal
ka buga kwallon kafa a cikin gida da kuma kasashen jetare shin wani irin halakai ake yi ne domin kace yan wasan kwallon kafa a kasar Kamaru
a lokacin mu dai akwai siyasa mai kyau don duk ne kin na cikin gida wanda suke wasa ana daukan a dauki dan wasa ko uku ko biyu ko daya a hada kai sannan a je a yi kullo
to yanzu ga shi a sabon kotun kasar Kamaru a rababben sahana ya yi kokarin kiran bangare amma bai saka babban kulob na Baminda ba wanda yake su ne suka dauki kofi na kalubale na cikin wannan shekara
to malawa a gani na dai bai kyautata ba saboda Baminda a Kamarun nan kore ke dai tsohon kulob ne kuma su suka buga kofin din cikin gida na Kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salasiya amma bai ke kira ba saboda kuma ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin Kamaru ya kamata
Muhammad Awal Gaba muryar Amurka daga kasar Kamaru
To madalla yanzu kuma kai nasihar mu ta Ramadan.
To assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana At-Tahir Ibrahim kuma shugaban committee da'awa na Kontabarul Local Government. Akwai bukatun masu azumi su tsafta. Tsafta ta kasu kashi kashi. Akwai tsafta ta wajen tsarkake aiki. Wato duk abin da mutum zai yi a wajen azumi, tsafta ta farko yayi kokari ya tsarkake zuciyarsa da yayi azumi saboda Allah. Wanda yayi azumi saboda Allah shine zai samu lada a wajen Allah. Wanda yayi azumi dan riya, dan asin yana yi ko ga yana yi, to yayi babban asara saboda Allah ba zai bashi wannan ladan ba. Sannan na biyu, mu tsaftace abincin da zamu ci a cikin mu, mu ci halat, wannan shi ma tsafta ne. Duk abin da mutum zai ci ya ci halat dinsa, kada ya yadda ya buɗe baki ko sahur da abin da yake haramun, wannan ba daidai bane. Inda Allah ke cewa tayyibat shine halalat, wato abin da yake halat, komai rashin dadin sa in dai halal ne to shine mai dadi a wajen Allah, komai dadin abu in haram ne to khabis ne, wato mara dadi ne a wajen Allah. Don haka tsarki bi kenan. Sannan na uku, mu tsaftace jikinmu. Kada mutum idan yana azumi ya zauna da datti cikin mutane suna kyaman shi, yana wari, bai goge bakinsa, bai wanka. Da ne ake cewa mai azumi wai bai wanka da sabulu, to wannan gaskiya kuskure ne. Mai azumi na wanka da sabulu mai kanshi, har ma yana sa turare na ruwa amma ba turaren wuta ba. Wannan ya nuna kenan mai azumi ba yadda ya zo da cikin kazanta ba, dan yana azumi. Dan Allah yana son mai tsafta, mala'iku na zama da masu tsafta, suna tsaman wanda ke wari kuma wanda yake bai tsaftace jikinsa. Sannan kuma yana jawo hankalin mata su ma zama tsafta a cikin abincin da suke ba mazajensu da ƴaƴansu da kazanta irin naƙuda da sauransu, saboda gashi nan ana azumi amma kuma ana ta gudawa da yawa. Yara da manya suna ta amai, suna ta gudawa. Wannan ya nuna akwai rashin tsafta, saboda koda yanzu ya yi yawa a wannan lokaci, saboda lokacin damuna ne. Sannan kuma ina jawo hankalin yan kasuwa su yi sauki a cikin kasuwancinsu, saboda Allah ya samu dukiyarsu albarka. Ina fata wannan azumi da muka ɗauka Allah ya samu samu shiga cikin ƴantattu a wannan wata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Masu taimakawa alƙali a birnin New York sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kuɗin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Labarin ya bayyana ne da yammacin jiya Alhamis, inda mai shigar da kara na Manhattan Alvin Bragg ya tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Tsohon dan wasan na kasassu na Paralympic Oscar Pistorius zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da hukumar yin afuwa a Afirka ta Kudu ta ki amincewa da bukatarsa na a sake shi da wuri. Tun a shekarar 2016 ne ake tsare da Pistorius a gidan yari bisa laifin kashe budurwarsa Reba Steenkamp. Masana harkokin kare haƙƙin bil'adama sun yi gargaɗin cewa rikicin da ake ci gaba da yi a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya dabaibaye ƙasar tare da cin zarafi da kuma ƙuncin rayuwa wanda ba zai ƙare ba har sai an kawo ƙarshen faɗan. Masana da ke cikin waɗanda suka yi wani nazari mai zurfi kan halin da ake ciki a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wanda ya shafi ƴancin kare haƙƙin ɗan adam, da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a jiya Alhamis, sun nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamarin ke ƙara taɓarɓarewa. An shirya yin jana'izar mutane shida da aka kashe a harin da aka kai a wata makaranta a wannan makon a birnin Nashville, a daidai lokacin da birnin da ke cikin alhinin juyayin waɗanda suka mutu sakamakon mummunan harin.
Masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye.
yanzu kam a madadin Zara Fage da tsaya ni gabatar da shirin sai Julie Leras Gresham da kuma engineer mu na yanzu ni Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi ma assalamu.